lafiya lau mu kai ki lafiya lau yau dai hagun miki muke danga mu ga masoya taro lafiya lau mu kai ki lafiya lau yau dai hagun miki muke danga mu ga masoya mi taro lafiya lau mu kai ki lafiya lau yau dai hagun miki muke danga mu ga masoya kwarai taro lafiya lau amarya mu kai ki lafiya lau amarya mai ba mu ko da yaushe nima ta yalwata arabi na yi roko ka hana ni in fata nima in kuuta da dadin azurtata aman ni wayilla ya muta bin kira taro lafiya lau mu kai ki lafiya lau amarya mu abun biki muke nan ga mu ga masoya dan zan yi addu'a sai na bace gurin masoyi lalar sanarki har janani kana kai kowa ya tambayan sai fadi da shi na koyi duk yadda zan yi bauta a gungwani buwa ko ban fadi ba kun san shi ke da fikira mallala taro lafiya lau amare kai ki lafiya lau yau dai abun biki muke danga mu ga masoya yau ma zan tukana akan sunnar sane da kun ji baitukan nan kun san da gaske ne wango mijin amarya shanin ku na mune wango ina kake na amaryar da ba ta zane ai babba babba ne dan hidimar sababu ku warani taro lafiya lau agoi ki lafiya lau amarya abun biki muke danga mu ga masoya ayya tun kwalwar da kaka ciki dan ku masu gayya da sanni da dabo ai ni ma da kene na koya kullum ina fadin kin ji amarya ta shi juya ki dan yi kwarkwasa sai ya zaman ki kau da bara tunda kin sani yanzu an gwan ki ke kira amarya taro lafiya lau ayya kai ki lafiya lau amarya yau dai abun biki muke danga mu ga masoya nasara da sunan Allah da kin shige sai kin ga yan da gwaito wai yanzu me rage fatan mu dai zaman ki uwa kar da ki buge da jin zugar kawaye da binciken suwaye ai tun dare kina san saki kau da jin kira taro lafiya lau mu kai ki lafiya lau yau dai abun biki muke danga mu ga masoya ranar farin ciki kowa ya zo kafin in tafi ne kamar asabiki yau ka ganshi gobe ne da an bide mu yau sai ka gan mu yanzu ne tsarin ubangiji babu yanda bai iya ba ranar farin ciki kuwa ai ranar farin ciki ta tabbata akwai kirare ku dinga rausaya tunda ki dan ku ne amare dan na ga da su an kama amar su da tirare kashi ku yana kida ni ko ina ta zazzaga zuba ranar farin ciki ai mata mata ne wasu matan ai ba mata bane ba dan wata babu gayu a gare ta bata iya ba bara dai shiru dan ba bangaren nake ba na kidan amarya da angon ta kaji baba ranar farin ciki ko wakar biki nake wasu basu san dadi nake ba to ai bure ka ne duk dabin ba mu iya ba na san koyo nake ni ban ce gwani nake ba amma idan anai na tofa akan yaba nagode ranar farin ciki ko taro ai taro da amarya ga mijinta ango da kai nake dan yau wallaka yi mata tana da tarbiya kafa a garin gaba irin ta ni addu'a nake Allah na kushen guba ranar farin ciki ko ranar farin ciki ce ranar farin ciki mu taka rawar farin ciki dan ranar farin ciki ko ai abun fada na bai baki ne idan da zan ce koran gudu a baiwa zo mu a bar kwatance da ka bi diddigin tarihi akwai mazaje sun sha gwagwar maya duk da wadansu ba su sani ba ranar farin ciki ko abada mu duka raba ango da amarya har abada mu duka raba ango da amarya har abada abada da ango da amarya har abada mu duka raba ango da amarya. muna da luwana
har abada mu cika raba ango da amarya
ba ga ba ko da an saba ni da jina
har abada mu cika raba ango da amarya
kar ku rabu kar ku yi ban kwana da jina
har abada mu cika raba ango da amarya
akwai kauna mai karfi in kun ka kina
na har abada mu cika raba ango da amarya
abada muti kara ba ango da amarya
har abada muti kara ba ango da amarya
nagode.